Exclusionary from KDSRecords.com.
KDS on the beats.
BBS.
Rayuwa ta fara canzawa, I shine bright like stars in the sky. So mama ta same ni sunan man meaning God. Nun da rayuwa ta fara canzawa, I name myself DLP meaning disgrace law breakers. Ya ubangiji ka taimake mu domin zamani ma sarafa sun yi amasara kalma sa'ida wa gulma. Ubangiji ka duba yadda rayuwa kan faruwa a duniya. So everywhere I go they got call me DLB, cause I be justice, kind, generous everywhere I be. I used to tell them God is the best. I can ubangiji ne, to gotta be the glory, to gotta be the glory.
I used to tell them God is the best. I can ubangiji ne, to gotta be the glory, to gotta be the glory.
Rayuwan dan adam kaman alkawari ze, rana bata wucewa. Rayuwan dan adam kaman alkawari ze, rana bata wucewa.
Yes.
Rayuwan dan adam kaman alkawari ze, rana bata wucewa.
Wet.
Rayuwan dan adam kaman alkawari ze, rana bata wucewa.
A rayuwa abinda ka shuka shi zaka girba, in kai daidai kai kadai ne kake da riba. Garina ta yi dusa kumi komi ni siba, san tuka tuwo na don ta zama siza. I'm like Justin Bieber, I'm sorry in the kopsa, alheri ne za ta bi ni ku canza kuma ta bi ku. Alheri ne za ta bi ni ku canza kuma ta bi ku. Ga baban Fatina ta ho dan in ba ku maho ku dan dano. La 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 la. Pass me the joint, make a puff puff pass up. Make a puff puff pass up.
Rayuwan dan adam kaman alkawari ze, rana bata wucewa. Rayuwan dan adam kaman alkawari ze, rana bata wucewa.
Yes.
Rayuwan dan adam kaman alkawari ze, rana bata wucewa.
Wet.
Rayuwan dan adam kaman alkawari ze, rana bata wucewa.
Kai jimana aboki boki lokacin Buhari hari timriya muke kai tun abincin na wuya fagi shiri fa tayi sada magi tayi sada har mutum fa ya sabe ku duba yadda rayuwa kan faruwa a duniya. Nan gaba life will be bulky, alema za mu huta NNPC abashi to let the life the mati vanish in the risky. Kai mutum ka huta, rayuwa ta canza, rayuwa ta canza.
Rayuwan dan adam kaman alkawari ze, rana bata wucewa.
Emana.
Rayuwan dan adam kaman alkawari ze, rana bata wucewa.
Yes.
Rayuwan dan adam kaman alkawari ze, rana bata wucewa.
Wet.
Rayuwan dan adam kaman alkawari ze, rana bata wucewa.
Ai dolin ku sani in ma ba ku da liver. Is your own homeboy GLB on this one. Chilling with my nigga Stash Malam Nagari.
Mix and master by KDS.